said, well, take a look at that baby. Somebody said, sure. Well, how do you do? Somebody said, but do, do, do. She's a wonderful baby. Quiet eyes and her lips, she's gonna be true. Somebody said, well, just a little bit crazy. Somebody said, sure. Just look at her hair. But now when she raised the goatee hill, of course I know she's in love with me. What the world I care? Somebody said, mm-mm, baby, look at that baby. Somebody said, do, do, do. Well, how do you do? Somebody said, but do, do, do. She's a wonderful baby. Bright eyes and hard lips, she's gonna be too. Somebody said, well, just a little bit crazy. Somebody said, sure, just look at her hair. When I went, she raised the goatee hill. Of course, I know she didn't love with me. What the world out there, what somebody said. Da 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 da